What? Kawata kin san me ya faru?
Aha.
Ina sore na da muka breaking up da shi jiya.
Kina nufin saurayin ki dai da kuka rabu jiya kenan?
Shi dai.
Aha.
Kin san wai yayi wata sabuwa?
Ban gane ba. Kamar wani yana jira? Amma yanzu kin tabbatar da cewa namiji ba dan goyo bane.
Ke? Namiji ba dan goyo bane. Namiji gaban safari bayan sabaki. Namiji kaka kike ji.
Wasu matan ba su dauke mu da daraja ba, ya kamata mu nuna musu how important namiji yake a rayuwarsu.
Kina ciki wake kula da mahaifiyarki cikin rana cikin ruwa dole fito nemo abincin ci without any doubt on your mind was ake ce tura miki kati doing it for the love dan tsananin so love baba kau kani yaya boyfriend side guy giving your future husband
to wa ake ce wa boss a gida udugu madugu kuma uban gida take you a fresh boy big boy fine boy kuma ta gani tana so to why yake cewa baby na gimbi yayi ce habibti na bahajiyar ku take kira alhaji kuma shine ya kai ta haji namiji
wake mutunta mace alfari da ita duk inda yake jarumi a waje da ciki mai sasantawa fage rikici ga kyawawan halaye nasuwa baya son garaje kuma ko da babu ana samanin ya debo idan yace ya kare ma ana samanin ya nemo
namiji dan goyo ni ko da zani falle daya to da ta samu namiji tace ta samu dadin duniya kuma ko aure bai cika sai sadaki ya biya namiji dan albarka
ayyuka zan maza ku tosa yawa mata mata ku dinga girmama
namiji
ke da kike cewa namiji ba dan goyo bane yaya sunan darin ki waye ke kai ki makaranta ki mutu waye zai kai ki makabarta Allah macca ya rajala kawa muna halan sai ya fifita
da ta kun sojoji mu ke harka da bindigogi kun ji ta kun sojoji ba ma wasa da dokoki mu je yaki mu koma ba mai wasa da soja mu kwato yancin al'umma a kasa ta mu ne hukuma
wahala nema ciyarwa zaki hada kanki wai da namiji
muna aikin sai namiji
baki da kudi kira ramadan basket ajira mota data
oh baby
wace kashe mamace kudin makaranta wa ake cewa bawon mata waye in ya kai mace outing zai sai mata champagne ya shafiyo wata mata na inuwa shi yana rana saboda ita yake fita nema amma ran da ba shi da shi kuma sai ta rufe ido ta jefa shi rana
aka ce banza ne in mai da kudi shi yasa yake kawo zale kuma ba bai tausaya ba da mishi you just gotta be a man da dole ya nemo ya kawo ya ba su cikin ya ci bawo baci kuma shi ya jawo duniya ai ba karamin namiji
ko auren ki za a tambaya gun waye ake zuwa ne kam kokolliya kike yi dan a gani ayaba to dan waye kin zama wife dan waye murmushin ki dan waye kina ado dan waye gidan ku waye oga
namiji ya shigo want the king and you know who the head of the family biyan bukata ya zama dole is why I'm out all day and come back so late so yeah ya ba a side steady on the grind hustle 9 to 5 so they can survive couldn't those elite couldn't chapany I'm that soda yeah yup that's me
why ke ta da ikama why ke aure ya kara why ke kyau kuda ba me ko kuma dan shi ake yin me ko dan wa akai mace waye sarkin agege wake ba da sadaki ranan biki ai an ko a cashe
don wa kike saka kallabi waye ke kai ki anguwa har ya zama muke garkuwa kuma ki kira shi driver waye ke kai ki ki sha ice cream ki ci pizza take away da shawarma kuma ki kira shi banza kash sorry
waze baki ki sha ki baki ki ci sai baki kudin mota miji waze shiga cikin jeji ya dawo da nama yi miki porota miji we wane ne ke biki ko ina da kike zuwa ka buki shiga ya bude miki koba miji we wane ne ke baki motivation ki giya makawa yanki habiba I'm going global miji
you think he's being stingy you want him more from your
ki fita ki je waje ki ga kadan daga cikin aikin namiji
za a kwashe kola kawo kasuwa kasuwa kwalabe a taro abinci yake sarka
Walk na gani shop shop she fell in love so I gun ta gani ka san lamarin sarki rawani zamani manyan harka tsanani asalin aiki sai jan namiji kirki tsaro siri namiji to jimrewa mara karewa I'm a friend to the end never been namiji
wa Allah ya ce wa ya aure biyu uku hudu let's go no ilaiha daga wa aga halice ki wa Allah ya ce ki bi wada din ki na ina cinki
Wane ne zai zauna komai girma kula nan ya dage sai ya ga bayanta In zaki bashi shinkafa da nama ki tabbata a gefe da kurmiyanta Namiji bai taba cika mace ce za ta maida shi So in an yi aure a daure a zauna dan babu wani gida da ya kai namiji
Ba a haifuwan da na gari kuma kin san sai da miji na gari To wane ne zai baki cikin kuma kullun ya baki abincin ci Ya dinga baki kudi kuma gida da motsa ya saki ciki hawayenki bai son gani murmushinki ke son gani
namiji kenan ba da hatsi tauna tsakuwa zakara
namiji kenan
turmin sha daka mata ke girka tukwane
namiji kenan
competent dependable reliable
namiji kenan
namiji gen namiji
ta sani ba rikici ina shiga ciki tana bure jiki namiji Enemies run kitiki daga Jos Ekiti An sanda kidin namiji Ba lefi mun shigo Gaya masu mun zo da balas faji Dangaye dangari Ice Prince mai tara maza namiji